Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shirin hanci lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 16 ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranakun 13 zuwa 16 a matsayin makon fahimtar juna tsakanin mabambantan addinai da kabilu. Limaman addinin Kirista a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun karrama wani matashi da ya haddace Alkur'ani mai girma ya kuma rubuta shi da ka domin ƙara fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya.
A ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa, bai shiga wasu ayyuka na asha. Ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne, ya dauki lokaci na ayyuka domin gina addini. To ko ba addinin ka ba, in ka ga yaron da yake irin wannan rayuwa, dole ka goye bayan shi, ka ƙarfafa mishi gwiwa.
Muna kuma ta faɗa shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Jiya Talata, Amurka ta kakaba takunkumi kan kamfanoni da mutanen da ta zarga da hannu wajen kera ko miƙa jiragen Iran marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula a Ukraine. Amurka na neman ƙara matsin lamba kan Moscow kan mamayar da take yi wa Ukraine, lamarin da ya mayar da garuruwan zama buraguzai tare da kashe ko jikkata dubbai. Kasar Rasha ta sayo jiragen yaki marasa matuki daga kasar Iran waɗanda aka yi amfani da su wajen kai hare-hare a birane da ababen wutar lantarki a Ukraine. Tuni da yi hukumomin sojin Iran da masana'antu ke fuskantar takunkumi mai tsanani da Amurka ta kakaba mata kan shirin nukiliyar Tehran. Iran ta amince cewa ta baiwa Moscow jiragen yaki marasa matuka, amma ta ce an tura su kafin yakin Ukraine ne. Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba, sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya Talata da ke cewa fashewar wani abu a Poland memban kungiyar tsaro ta NATO ya samu asali ne daga makami mai linzami na Rasha, yayin da ma'aikatar tsaron Rasha ta musanta cewa tana da alaka da fashewar. Muna sanar da rahotannin da yan jaridu ke cewa wasu makamai masu linzami na Rasha guda biyu sun kai hari a wani wuri a cikin Poland da ke iyakar Ukraine. Zan iya gaya muku cewa ba mu da wani bayani a halin yanzu don tabbatar da waɗannan rahotanni, kuma muna ci gaba da duba wannan. Sakataren yaɗa labarai na Pentagon Brigadier General Pat Ryder ya faɗa wa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Gwamnatin Poland ba ta tabbatar da rahoton nan take ba, amma wani mai magana da yawun Piotr Miller ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa manyan shugabanni na gudanar da wani taron gaggawa kan halin da ake ciki. Fadar White House ta ce shugaba Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Poland Andrzej Duda daga Bali na kasar Indonesia da karfe 5:30 na safe agogon kasar ba tare da bayar da ƙarin bayani ba. Amurka na da takarar majalisar dattawa guda ɗaya daga zaben tsakiyar wa'adi na shekarar 2022 da ya rage ba a tantance ba, wanda ke buƙatar zaben fidda gwani na ranar 6 ga watan Disamba a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, inda jama'a suka fito sosai a makon da ya gabata duk da sabbin tsauraran matakan kada ƙuri'a da wasu masu lura da al'amura ke fargabar zai hana fitowar talakawa da marasa rinjaye. Nan da 'yan makonni kaɗan za a sake gwajin fitowar masu kada ƙuri'a a Georgia, yayin da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Senator Raphael Warnock ke fuskantar abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Herschel Walker. A fiye da ƙuri'u miliyan 3,800 da aka kada a ranar 8 ga watan Nuwamba, babu ɗan takarar da ya samu fiye da kashi 50 na ƙuri'un da aka kada a fafatawar ta hanyoyi uku tare da ɗan takara na uku, wanda ya haifar da zaben fidda gwani da za a iya a wata mai zuwa tsakanin manyan masu kada ƙuri'a biyu. Fafatawar da ake yi tsakanin ƴan takara biyu na Amurkawa baƙaƙen fata ta kasance abin da ya fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar. Kafin tsakiyar wa'adi ana tunanin yana ɗaya ne daga cikin takarar da za su tabbatar da jam'iyyar za ta yi rinjaye a majalisar dattawa a cikin shekaru biyu masu zuwa. Yanzu za ta tantance ko ƴan Democrat za su iya haɓaka mafi rinjayensu. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labarin duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoton. A yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranakun 13 zuwa 16 a matsayin makon fahimtar juna tsakanin mabiya addinai da ƙabilu daban-daban. Limaman addinin Kirista a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun karrama wani matashi da ya haddace Alkur'ani mai girma ya kuma rubuta shi da ka domin ƙara fahimtar juna tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya. Ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aika mana daga Kaduna.
Jihar Kaduna da yana cikin jerin jihohin Najeriya da ke da ƙabilu da mabiya addinai daban-daban. Kuma a baya an sha samun rikicin ƙabilanci da na addini a jihar ta Kaduna saboda rashin fahimtar juna. A cikin waɗannan ranaku na makon fahimtar juna na Majalisar Ɗinkin Duniya dai manyan malaman addinin Kirista a jihar Kaduna sun kai ziyarar karrama matashin da Allah ya bashi ikon rubuta Alkur'ani mai girma wato Malam Abubakar Ibrahim. Pastor Yohana Buru shine ya jagoranci malaman addinin Kirista zuwa ita wannan tsangaya.
Gaskiya abu ne da ya jawo ra'ayina kuma ya faranta min da rai. A ga matashi irin wannan bai shiga bangan siyasa ba. Bai shiga wasu ayyuka na asha. Ya bi gurbin ubansa a matsayin ubansa malami ne. Ya dauki lokaci na ayyuka domin gina addini. To ko ba addinin ka ba in ka ga yaron da yake irin wannan rayuwa dole ka goye bayan shi ka karafa mishi gwiwa. Gashi wannan makon Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebeta domin fahimtar juna tsakanin mabambanta addini ko ya bauta addininsa dai zai to na gan wannan yaron ne ya dace a bashi wannan lambar yabon domin da Kristoci da Musulmai da sauran mutane su fahimci juna a Najeriya.
Anaramma Ibrahim shine mahaifin matashi Malam Abubakar Ibrahim din da ya rubuta Alkur'ani mai girma ba ta da ya duba ba. Kuma ya ce ziyarar malaman addinin Kristan za ta ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin Krista da Musulmi.
Ai wannan abu da ya faru yau ainihin ba abin da zamu ce sai dai mu Allah godiya kawai. Kuma gaskiya na ji daɗi da ainihin pastor ya zo wannan tsallakin kamar yadda ya faɗa cewa ya sadaukar da rayuwarsa ya zo domin sadar da zumunta tsakaninmu da shi. Kai wannan abin ya min dadi ya dada kwantaman da hankali ma ne a Najeriya dani hankali na ma ba kwance yake a Najeriya amma tsakanin mu da tsilin waɗannan mutanen muna mu'amala to zai dada kwantaman ga da hankali kuma alhamdulillah zumunta ce wadda take wadda ba ta da iyaka mu muka dauka tsakanin mu da shi a yanzu.
Matashi Malam Ibrahim Abubakar yayi bayanin yadda ya samu wannan baiwa ta rubuta Alkur'ani ba tare da ya duba ba.
Lokacin da na fara karatun Qur'ani tun ina dan karamin na fara addu'a an baki koyon baki kenan hakan da aka ci gaba tafiya to kuma sai kasance zaje da budin sa bayan nayi saukar wannan na farko kawai daga cewa me kamata ni shi kai shi wannan abin shawaran cewa da shi da fara sadu idan ya ga na rubuta sumu ne biyu a alloban kalla ba da alƙalami na rubuta da hannuna ni ma ba zai wuce kasance zama na ga dubaban na ba gaba ki da kuma sannan bunƙasa makarantar namu ya kasance boko kotako ina ya kasance kuma muna tafiya da zamani yadda ya kamata.
Makon fahimtar juna tsakanin mabambanta addinai da ƙabilu da ya kamfara ne a ranar 13 zuwa ranar 16 ga watan Nuwamba kowace shekara. Kuma ana sa ran ziyara irin ta wannan manyan malaman addinai da ka iya bunƙasa fahimtar juna tsakanin al'ummomi mabambanta. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An kashe ƴan Isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye a ranar Talata. Maharin wanda hukumomi suka ce ba Falistini ne, jami'an tsaron Isra'ila ne suka harbe shi har lahira, kamar yadda jami'an agajin Isra'ila da jami'an Falastinawa suka bayyana. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba Falastinan ya fara kaiwa Isra'ilawa hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai, sannan ya zarce zuwa wani gidan mai dake kusa da wurin tare da rabawa wasu ƙarin mutane wuka a wurin. Rundunar ta ce mutumin ya kuma saci mota yayi karo da wata mota da gangan akan wata babbar hanyar dake kusa da wurin, sannan ya banci wani kafin daga bisani ya gudu da kafarsa. An ce wani soja ne ya harbe maharin kuma dakarun na ci gaba da bincike a yankin domin neman ƙarin waɗanda ake zargi. Wasu manyan motoci guda biyu dauke da kayayyakin jinya sun isa yankin Tigray na ƙasar Habasha a jiya Talata. Kayan agaji na farko na ƙasa da ƙasa da ya isa yankin tun bayan da gwamnatin tarayyar Habasha da dakarun Tigrayan ƙasar suka amince da tsagaita bude wuta a farkon wannan wata. Ayarin da kungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ko ICRC ta yi ya kai tan 40 na kaya masu mahimmanci, magungunan gaggawa da kayan aikin tiyata zuwa Mekelle, babban birnin yankin Tigray, a cewar sanarwar ICRC. Har yanzu a yau babu wani agajin ƙasa da ƙasa da ya shiga yankin Tigray ta hanyar mota tun ƙarshen watan Agusta. Takunkumin kai agajin jin kai tun bayan barkewar rikicin a watan Nuwamban shekarar 2020 ya haifar da mummunar matsalar jin kai a fadin yankin, inda miliyoyin mutane ke buƙatar abinci da magunguna cikin gaggawa. Sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka yi a Afirka ta Kudu a farkon wannan watan ya buƙaci gwamnatin tarayya ta Habasha ta sauƙaƙe hanyoyin tura kayan aikin jinƙai zuwa Tigray ba tare da cikas ba, da kuma maido da ayyukan wayar intanet da banki.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai a cikin shirin ciwon yammaci a yau, kamar yadda muka fara a makonni uku, muna tare da Huzaira Musa Bafulatana ƴar Raga, haihuwar garin Lere a jihar Kaduna, wacce Allah ya yi a yau tana da kamfanin kwalliya na kanta a ƙasar Amurka inda take zaune a jihar New Jersey. Ma manufar wannan tattaunawar ita ce baiwa mata da suke fama da rauni ƙwarin gwiwar cewar wahala ba ta kasancewa ƙarshen rayuwar mutum, kuma su ma za su iya gasara a rayuwa har idan za su jure ƙalubalolin da za su fuskanta na rayuwa tare da mai da hankali akan burinsu. To idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yammaci a makon jiya, lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da Hurera take cewa
ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullun za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari, kama gode Allah ka alƙawari ni ce ma ta safar. So anyway, I just thought that me in dai wannan arzikin ne haka ne aure yake tona yafi. So when I left for the US, I decided that I was going to do it on my own.
To a yau za a saurari yadda ta sha gwagwarmayar aiki domin kare mutuncinta da na ɗanta a bakuwar ƙasar da ta tsinci kanta a ciki, kana irin tasirin da al'adarta na arewacin Najeriya ya yi tasiri a kanta a wannan ƙasa, musamman bayan da ta rabu da mijinta. Ai sauraro lafiya.
Tuna shi kuka rabu sai da bayan na tafi makarab. Na ta zuwa ma'aika din makarab. Shi ma yana ta zuwa. But the thing is that honestly I knew auren nan ba zai ma zauna ba.
Nisa
because ba zai canja ba.
Ke dai gaba ɗaya kamar ke rayuwar ki an dauko ki ne daga wani guri aka jefa ki a inda ba na ki. Don baki yi mu'amala da kowa ba, kina da ra'ayin ki ne tun farko.
Haka. Sannan kuma iga kamar da ya aure ni, da kila bai ringa mun gori, shi kuma bai san pain da nake da shi already da ake mun gori da nake yake girma
wani jambo
eh eh so kin ga wannan in yayi wannan sai ya trigger abin da ya faru da ni
ina wani yanayi na matsanancin damuwa depression kenan
kai ina ganin ko nayi I never allowed it sai dai ko in rike in yi kuka zan yi wani abu da zai fitar da ni only thing da na goje ma Allah duk abin da aka yi mun ina tunanin yanda I can do some ni da kaina da ba wani da zai goranta mun awaye na da nake tare da su basu taba tsammani ma bana zaman dadi da mijina ba sai da na bar miji basu taba ma sani ban taba zuwa ni kaya ma kowa me nake ciki
ban tafiyar ki Amurka kin tafi ne da niyyar in kin gama karatu ki zauna koko ya akai
wallahi ba haka bane na tafi dai ni jansan je in yi karatu na in samu nima abinda zan yi in dawo nima in rike kai ban yi niyyar tafiya in dan in zauna ba sam amma ina ganin na san aure na dan bana jin dadin auren ban san dai zai mutu a wannan lokacin ma ina America ne zai mutu amma na san bana jin dadi kuma ba zai canja ba shekara 8 mutun na maka abu daya ba yanda zai canja shi kuma bai gane cewa kila a lokacin da bayan mun tafi nan mun rabu na gaya mishi abin da yasa bana san in zauna yace Hurera me yasa baki gaya mun wannan abin na damun ki ba
baki taba gaya mishi abin da yake ni ina da
tsoron shi ne ke remember I was 18 ya aya aure ni shi kuma he is 12 years older than me ina zan iya a auren mu na arewa kuma gashi babba ne a gaba na zan tsaya in ga to I didn't know I had the right so komai sai dunkula ina aje shi a zuciya na kawai
kuka ne dama ita arewa haka ake so ki danne
ki danne hakuri ya uwa haka
kar ki fita daga gidan ki ba sai ki zama bazawa
ashe kin gani kuma kin san dai aure na ya mutu a ce kuma yanzu aure na ya mutu za a a ce ta samu ma mai kudi matsiya ciya bata iya zama ba so my solution was that na san dai auren nan ba zan zauna ba abinda na gaya ma shi na ce mishi ba san taba cin amanan ka ba an ce auren mu ya mutu yau na je na auri wani da ka sani a Kaduna ba zan taba maka haka ba so shi bai san me yasa na kada wannan amma already a state of my mind cewa Musa za ku ba san zauna ba bai na ce to ka zama ka ga yanda zan ma zauna auri wani balle in ci ma ka mutun ci an which I did never did that I never did it anybody da yasani whenever wannan kawai dai na ce ba na ma san anything kuma another option I had was in je in kama gida in na rabu da shi me zai rayuwa na zan yi banda wani karatun da zan nemi aiki banda wani kuɗi da na ajiye da zan yi kuma lokacin nake lura da ƴan uwana ma ba mu da shi so what next would be is for me to tell myself properly in je daga wannan date to the other person ya bani I saw myself I'll never to do that my other option in koma ruga gidan da kuma aka ce mun in fita ya zan ai na rantsai ba zan koma in zauna a gidan nan ba tunda an ce mun bar gidan nan third option in auri wani mai kudin and how sure am I in na auri wannan mai kudin ba zai goranta mun ba shi ma kaman yanda wannan yake da goran because it was such a scar nake tunani kawai I'm dirty because ni yar talaka ce yar kauye platina it's so demeaning that I felt like I was just a nobody the only thing that nake I was afraid of is that kar in me aure banda abun hannu that is all I was afraid of nace in na yadda kawai in na aure wani kuma banda abun hannu haka za a ringa mun gori so let me go and make my own
ya kai kika rayu a Amurka
so da naje Amurka dai na fara karatu I have to start all over because kin san mu British colonized system so kuma American system even at some sense the Komi is different so I have to start all over so na fara da liberal arts majoring in business administration na wannan one year after sai baban Salim ya daina support din mu so I had to survive so sai na je neman aiki da alhamdulillah na samu aiki ina kuma makaranta fare da babarin ga ya miki labarin yanda na je neman aiki ke da na so ba mu da kuɗi kuma na tafi da nani yarin ya ce da na haɗu da ita a ABU ta bini ta ce da in na kai ta because she was my best friend at ABU akai kome muka tafi da ita za ta taimaka min in lura da Salim bayan 6 months sai ta gudu ta bar mu da Salim tana America har yanzu ban san inda take
kawai ta nemi hanyar zuwa can ne
haka to ka ni ga Salim ga kuma nan muna cikin wajen tura hane kin san American system in kika bar yaro unattended za a iya zuwa a dauke shi social services akai foster home or something So anyway, I had to find a job. Na je neman aiki a cosmetics dan na san da nake girma ana cewa mun mata ya kamata mu daina shiga maza mu ringa yin abubuwa da mata ko to na girma ina jin wannan tun ina karma. So na je sai nace barin je cosmetics ai mata zan ringa aiki da su. Ni kuma ta aiki a rayuwa na ba. Suka ce to ga yanda abun yake. Ko ma mun dauke ki aiki a kamfanin mu sai masu kamfanin cosmetics din ma sun dauke. Zaki yi aiki a karkashin mu su ma sa su iya daukan ki sannan a saki assistant da kina department din cosmetics. Nace to ai musu magana suka ce only position da suke da shi sai wajen department din maza
inda kike gudu
an kace nan da mazan ma underwear
yana ne da Allah ba sai yadda da ce nene
suka ce that is the only thing so ne tunani ne ce okay Huraira is either ki wannan aikin ko a evictin din kike da salin kuna titi nace okay how long zan iya zama a wajen kafin in fita in je cosmetics suka ce in nay one season which is 4 months in na making goal ina dan ana kaddara miki nawa ne zaki saida kafin ki bar wannan department a promoted din ko wani ko kuma a bar ki ma kina aiki a wajen sai aka bani kudin nace kuma ya zan yi in hada wannan kudin a saida undergarment din maza da shirt to kusa da shi akwai masu suits din maza shine na kudin sai nace okay nace musu in nay za ku fitar da ni daga nan wajen ko suka ce eh sai je na samu department manager na suit nace ka san abin da zan yi da kai yace nace ni zan saida duk suit ka bar ni in saida suit din nan bana son commission din ka ajiye amma ka ce ni na saida tunda shi bai iya saida abubuwa to kuma in mazan sun shigo waje na suke zuwa
kina gani kamar izinin ki na dan saida sayarwa da kike
ke a waje ki ta sosai ma wani kuma dai inda Allah ya nufi abinda Allah ya tsara maka
kila
shikenan ni fa abinda nake tunanin rayuwa na fa kenan wallahi ba ni bane wai ba wayo na bane ba wani abu a ganin kamar abu ko wani abu da zan yi kuma duk abinda nake tunanin da zan yi komai da nake a rayuwa na ban taba rayuwa in tunanin ina yin shi wai don Huraira ta yi kuɗi da farko ina yi don in taimaka ƴan uwana a raga bayan wannan ina yin tunanin yanda zan yi makaranta in taimaka ma talaka bayan wannan ina so in use voice dina in taimaka ma mata da suke ciwon kansa wanda suke ciwon sickness ina tunanin yanda san taimaka ma matasa su samu aiki a ji maganan su a taimaka so it's always wani abu nake nema in yi ba dan ne ba I never in zauna in ce ina yi don yawo in yi kuɗi in gina mansion ina yi don in ce in say what but bai taba crossing mind ina haka
sai a cikin kare da basu
so naje na samu John nace John yace oh no problem ban san yanda yayi abun shi because dole ne ya samu commission din ne dole nan ba shi so I don't know how he did it but ni dai na samu credit din sales an ce 4 months din ne ko na goal ina in 2.5 months naje na same su a HR na ce ga ni na yi goal ina kuma tun da ni da wannan department suka ce albishirin ki za a bude wani shago kuma sabon shagon da za a bude kusa da gidana da kusa da makaranta na nace alhamdulillah suka ce a wannan kuma za a je job fair
masu ne
wanda suke zuwa neman aiki da wanda zai dauke su aiki za su zo a waje daya nace bar in je in siyo suit naje cikin mall na siyo suit jagan suka ce wallahi wurin ba ta samu aiki nan miki na dress din ka nace ko nace na samu aikin nan na gama suka ce I wearing red suit kije neman aiki za a ce you are stubborn or ruling ba za ki ji maganan su nace so that's what they will deal with because neither season saka Alvish Renki Lancome Estee Lauder Clinique sune we call in America the big tree that's the biggest cosmetic brands in US all of them offered me a job
duka
uku suna fighting there is something I do da zan gode ma baban Salim akai yace mun Huraira duk abin da zaki a rayuwar ki in ki kashaga ki kulus I never go anywhere interview ni kome da zanyi kome nake ne ba sai na so da wolf din nan guda uku sannan in kin gama da fatiya
Mai sauraro shirin ciwon ƴamace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu yi sallama a cikin shirin a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin tsofaffin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakwata mu Huraira Musa sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzu nake cewa muni lafiya
ta yanzu kuma sai shirin jaridin kasar Kamaru.
Kana san jira mun wannan makon ne da jaridar Le Point ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda a farkon shafin ta labuta mana cewar ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Betty Asomo ya ce wani bincike da hukumar liyafin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkasa cewar a cikin gendarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru an samu sama da gendarma guda 1000 waɗanda suka shiga aikin na gendarman kasar Jamhuriyar Kamaru da takarduna fogi yace yanzu dai dole ne a hukunta da su a gaban kuliya sai kuma jaridar da tandan an ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Alamne Lango wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru 5 kenan wata kotu a kasar Faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana binciken sa da rubuce da yayi da makudan kudade yayin da yake jira lagaman wannan hukumar a kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar da mai sabi anda ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai ana bin dokokin ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko COVID-19 wanda ta yi wa duniya daurin minti sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke kasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyan kasar anda suke amfani da yanar gizo-gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani kuma tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba ta biyanta abokinta da ya dace sai kuma jaridan Avenir an da yake kuma tace a bangaren hukumar bayar da tallafi na man fetur a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyan 4 na sefan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran kunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a kasar ta Kamaru baki daya sai kuma jaridar Ecohustle ta yi anda ita kuma tace kungiyar DKT International sun horas da likitoci a kasar Kamaru har guda 50 ga ungunzumomi da masu aikin ungunzuma waɗanda za su dinga bayar da ayyukansu a faɗin kasar kuma sun ɗauki nauyin su a faɗin kasar baki daya jaridar Mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru FIFA tana cikin wani hali na rashin tabbas din da tsohon dan takarar kasar Mr. Samuel Eto'o ya amshi ragamar tafiyar da hukumar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour anda ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar Jamhuriyar Kamaru ya rufe college da 134 a faɗin kasar waɗanda ba su ga ka'idodin su ba yace dole ne idan ƴan kasuwa suna buƙatar buɗe makarantu sai su bi doka da koda Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To yanzu kuma sai labaran duniya a takeice.
Daga ƙarshe an kashe ƴan Isra'ila biyu tare da raunata wasu hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye a ranar Talata. Maharin wanda hukumomi suka ce ba Falastine ne jami'an tsaron Isra'ila ne suka harbe shi har lahira kamar yadda jami'an agajin Isra'ila da jami'an Falastina suka bayyana. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ba Falastine ya fara kaiwa Isra'ila hari a kofar shiga yankin masana'antu na matsugunai sannan ya zarce zuwa wani gidan mai da yake kusa da wurin tare da dabawa wasu karin mutane wuka a wurin. Amurka da kawayenta na yammacin Turai sun ce ba za su iya tabbatarwa ba sai dai suna gudanar da bincike kan rahotanni a jiya Talata dake cewa fashewar wani abu a Poland member kungiyar tsaro ta NATO ya samu asali ne daga makami mai dinzami na Russia yayin da ma'aikatar tsaron Russia ta musanta cewa tana da alaka da fashewar.
Kuma su sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri a misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za kuma iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labari da dumudumin su. yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta ci ni gabatarwa da kuma Solomon Abudi hada mana shirin sai injinan mu Neo Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa ku ne lafiya mu kuma mu karasa da ran lafiya.